So now you tell me, we're living in a country where joys and freedoms, they cannot be tried. But alone in your mind, there are so many rooms that you never seem to find. There is a room where your toolbox is waiting, but you just never go when you are awake. When most of the time, whatever that you look for, you could have just sit down and make. So do the right thing, just do the right thing. How can you do it while you are awake? Instead, I scratch my forehead like an Aladdin his lamp. Cause even in Madagascar, Madagascar, we'll find some shack below radar, below radar. Put two door tables and a film projector in that room, and punk rock and roll most faithfully, it will cure. Your little bird feeder and stick your beak into Caesar Master's lathe. Where did they came from? Who put them in there? How you will never know their name. There is a room where puzzle Mary and big ceremony could be going on, where your true talents along with birthrights could be dancing con-con. So do the right thing, just do the right thing. How can you do it if you are awake? Instead I scratch my forehead like an Aladdin his lamp.
Da 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 А это мне шейко фире, а на гадаск чей я комене. Ай-ой-ой-ой-ой, шейко фире. То ли ведьмы, то ли цыгане, а мы нихуя не знаем. Ай-о, нихуя не знаем.